sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Baba Matsiri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin mu na hantsi yau Laraba 1 ga watan Yuni shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin kasar Jamhuriyar Nijar ta kaddamar da sayar da abincin dabbobi a farashi mai rahusa ga makiyaya waɗanda suka fuskanci wahalhalu sakamakon karancin ruwan sama da aka fuskanta a bara. Muna kuma tafi da shirin ciwon ƙyamace wanda Aisha Ma'asa ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma muhimman rahotanni daga jaridun Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbas da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine, a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya Talata. Gwamnan yankin Luhansk Sarhi Gaidai ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza kazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na Moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin amma ba su kewaye shi ba. Magajin garin birnin Alexander Strug ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa bayan ƙara ƙaimi sun kwace rabin birnin. A hali da ake ciki kuma babban jami'in shirya manufofin harkokin kasashen wajen ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗa a jiya Talata cewa takunkuman da aka dora wa man Rasha na nufin Rasha ba za ta samu kudi ba za ta shigo mata sosai ba ta tallafa wa yakin. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na bayan na Amurka, amma fadar White House ta ce tana da iyaka akan batun mallakar bindiga ba kamar kawayenta ba. A wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na Oval da Ardern, Biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a Christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi. Zubar da jinin ya sa New Zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga. Muna buƙatar shawarar ku, inji Biden yayin da yake magana akan babban dangantakar Amurka da New Zealand, musamman akan abin da ya kira kokari da duniya ke yi na yaƙi da tashin hankali da tsauraran ra'ayi ta yanar gizo. Biden, wanda ya ziyarci garin Uvalde na Texas a ranar Lahadi domin nuna alhidin mutuwar yara 19 da malamai 2 da wani ɗan bindiga ya kashe ta hanyar amfani da bindiga irin na soja, ya ce akwai munanan ayyuka da ke faruwa amma yawancinsu za a iya hana su faruwa. Kasa da mako 2 kafin nan, Biden ya kuma kai ziyara a jihar New York, inda nan kuma aka kai hari akan bakar fatar Amurkawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata kungiyar IS ta ɗauki alhakin kai hari da ya kashe fararen hula akalla 15 a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a ranar Lahadi da ta gabata. Kungiyar 'yan ta'addan tana faɗa a wani shafin Telegram mai alaƙa da ita. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da wani jami'in yankin sun faɗa a ranar Litinin cewa mayakan da ake kyautar zato 'yan kungiyar Allied Democratic Forces ADF a takaice ne suka kai farmaki a ƙauyen Bolongo da ke lardin Kivu ta arewa bayan magariba a ranar Lahadi da ta gabata, inda suka afkawa gidaje tare da kashe mutane da suka girma a hanyarsu da kuma cinna wuta akan motoci 6. ADF kungiya ce ta mayakan sa kai a Uganda da ke fafutuka a gabashin Congo tun a cikin shekarar 1990 tare da kashe fararen hula da dama da kai hare-hare a tsakiyar dare da adduna da gatari. Kungiyar ta yi alkawarin yin kawance da IS a shekarar 2019. Kungiyar IS da ta yi ikirarin 'ya'yanta sun kashe kiristoci kusan 20 tare da koda manyan motoci guda 6 a harin ta hanyar amfani da bindigogi masu sarrafa kansu, sa'annan suka koma sansaninsu ba tare da wani rauni ba.
To nan da bakin wa baba zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu shiga fagen rahotanninmu. A Jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ta kaddamar da sayar da abincin dabbobi a farashi mai rahusa ga makiyaya waɗanda suka fuskanci wahalhalu sakamakon ƙarancin ruwan sama da aka fuskanta a bara. Daga Agadez ga wakilin muryar Amurka Hamidan Galison da ƙarin bayani.
A wani mataki na rage wa makiyaya wahalhalun da suke fuskanta sakamakon tsadar abincin dabbobi yasa gwamnatin bullo da wannan shirin na saida wa makiyayan abinci a farashi mai rahusa musamman a irin wannan lokacin na shigar damana. Zabiru Liman shugaban da ke kula da harkokin kiwo a Agadez.
Duka dai a saida ma makiyaya vulnerable kenan wanda suke cikin kuntsi kamar danganta da ruwan bare da ba a samu ba don ka an samu matsala kunci bisa harkar ciyawa da abinci musashe don shine cikin waɗanga lokaci ton 200 na abincin dabbobi aka fara saidawa yanzu duka gariruwa a kone an kakkasa samu shi kuma an sassaida musu abin an kakkasa shi kashi uku ne ai cikin wata ne mai ai cikin wata ne shi mai kai wata ne shi kuma duka buhun dusa mai yawanin kilo 50 ne na kuma shi waccan kada ne kakkashi ma mai kilo mai yawanin kilo 50 ne ana saida shi ka hudu
kimanin ton 200 ne na cimakar dabbobi aka ware wanda za a sayar wa makiyaya a garin Agadez cikin tsarin wannan shekarar makiyayan da suka fara cin gajiyar wannan tsarin suna masu cewa wannan tsarin zai taimaka musu matuƙa wajen ciyar dabbobin su wanda a baya suka yi tafiya mai nisa kafin su kai ga samun cimakar. Umar Yalli shugaban gamayyar kungiyoyin makiyaya a Agadez.
Abu ne wanda yanda ya zama faduwa ta zo da yayi zama tunda yanzu dai an san da lokacin rani na sosai a baya ma ba a yi ruwa sosai kenan babu ciyawa sosai kenan dabbobi na cikin matsala makiyaya na cikin matsala abincin bisashe lalle dusta an kawo ta kuma saida irwagata daidai da ƙarfin talaka yanda makiyayi ya iya tawaye sai buji dadi sosai abu ya zo daidai lokacin kuma ana cikin rani sosai an sha wahala sosai amma yanzu kaga an sha hemu hawaye
su ma dai kungiyoyin farfulla sun jinjina ma gwamnati a game da wannan tsarin mai tasiri wanda a ƙarƙashin sa ake saida buhu guda akan jikka hudu sabanin jikka goma a kasuwanni farashi mafi sauki ga masu kiwo to sai dai su tari abincin da aka karya farashin sa a sayarwa talaka kan shiga hannun ɗan kasuwa wannan ne yasa kungiyoyin farfulla suka yi hannun ka mai sanda Muhammad Abubakar ɗan kungiyar farfulla a Agadez
shi ne a zahirin shi abu ne wanda yake da kyau to yanzu abin da ya kamata kuma wane ne ya dace a ba shi ake ba in shi ake ba ka gani abun ya tere amma abin da muhimmanci shi ne gwamnati ta shi bisa kan adalci da sanin ya kamata da sanin wa ya dace duk abin da ka san na taimako abin da misali za ka sai jikka goma yau kuma ta kama jikka jikka hudu ko jikka uku ba zancen mashi an taimaka kuwa kuma ta ido ta ba ta kawo ba ta jimbige ba ta sa can tsaron hawan hannu wanda yake su za su tsayar ga gwamnati yadda yake gyara su ba da gwamnati mai take su
a shekarar bana ton 400 ne gwamnatin Niger ta ware makiyayan jihar Agadez kuma tsarin da ke zuwa a daidai lokacin da farashin abincin dabbobi ta shingoron zabi kuma zai gudana a zagaye uku daga watan Mayu zuwa watan Yuli wannan shekarar Hamid Mahmud muryar America daga Agadez jamhuriyar Niger
Allah a gaida Hamid Mahmud. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba ƙarshen labaran duniya.
Gwajin tsadar kayayyaki ya kai wani matsayi da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama a nan Amurka. A jiya Talata, shugaba Joe Biden ya gana da Jerome Powell. Shugaban babban bankin tarayya suka tattauna akan kokarin da ake yi na dakile lamarin a cikin watanni 12 da ke karewa a Afrilu kididdigan farashin mabukaci wanda ke bin diddigin abinda matsakaitan Amurkawa ke biya don sayan kayayyaki da ayyuka ya karu da kashi 8.3 cikin 100 adadin da ya kasa kadan daga watan da ya gabata amma har yanzu yana kan mataki da ba taba gani ba a cikin shekaru 40 wannan batu ne mai muhimmanci ga Biden wanda jam'iyyarsa ke fuskantar kalubaloli da yawa a lokacin da ake shirin zaben rabin wa'adi a cikin watan Nuwamba kuma ajin ra'ayin jama'a na nuni cewa tsadar kayayyakin wata babbar damuwa ce ga masu kada kuri'a a daidai wannan lokacin kuma tsadar rayuwar na sa farin jinin shugaban kasar da yin kasa duk da matsalolin lamba na siyasa Biden ya tunkari tattaunawarsa da Powell cikin takatsantsan kana baya so a ga yana tsoma baki a cikin harkokin babban bankin kasar wanda hakan ke nufin bankin ne ke yin aikinsa don kansa a ƙarshe Mahaukaciyar guguwar Agata ta haifar da ambaliya da zaftarewar laka wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 10 tare da bacewar wasu 20 kamar yadda gwamnan jihar Osaka da ke kudancin kasar Mexico ya bayyana a jiya Talata. Gwamnan Alejandro Murat ya ce koguna sun cika da ruwa suka batse tare da kwashe mutane a cikin gidajensu yayin da sauran waɗanda abin ya rutsa da su laka da duwatsu suka binne su. Akwai ainihin dalilai guda biyu da suka haddasa mutuwar. Murat yana faɗa wa kafafen yaɗa labarai na cikin gida. Ya ce akwai batsewar koguna da suka cika makil da ruwa a ɗaya ɓangare kuma mafi muni shine zaizayar ƙasa. Guguwar Agata ta kafa tarihi a matsayin guguwa mafi ƙarfi da aka taɓa samu ta isa a gaɓar kogi a cikin watan Mayu a kakar guguwar gabashin yankin Pacific.
Gaida Baba makeri da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a koriyar shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. yanzu kuma sai shirin ciwon yammaci.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Samun wakilcin mata a fagen siyasa yana da muhimmanci kamar yadda masanan harkar gudanar da harkokin gwamnati suka bayyana. Ganin cewa mata sun samu damar taimakawa ɗan uwansu mata domin kasancewar su ke fahimtar irin matsalolinsu da kuma hanyoyin da za a iya magance su. To a yayin da Najeriya ta fara gudanar da zaben fitta gwani na jam'iyyun siyasa a ƙasar, koyaya mata da suka nuna ra'ayinsu na tsayawa takarar wasu mukaman siyasa suka kaya. Wannan shine abin da za mu yi duba a kai a cikin shirin ciwon yamaci a yau. Kuma domin tattauna wannan maudu'i, mun karɓi bakuncin Honorable Halima Suleiman, wacce aka fi sani da Halima Lafiya Jari, shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar Kano. Sai kuma Hajiya Halima bin Umar ta kungiyar Women in Media. Ai sauraro lafiya. Hajiya Halima, menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar Kano, musamman ganin cewar Kano na daga cikin manyan jihohi mafi yawan al'umma?
To a Kano dai har yanzu ba a gama ba gaskiya. To amma muhimmin abu, ban yi tsammanin ma akwai zaben fidda gwani ba, saboda kwanaki can gwamna ya fito dama ya ce mataimakinsa shine suka amince zai yi takarar gwamnan Kano da kuma tsohon kwamishinansa zai zama mai taimaka masa. Na ɗan majalisar jiha dai ba a yi ba, saboda haka ban tabbatar ko duka an gama ba, amma na state assembly dai gaskiya tukuna da ɗan saura ba a ƙarasa ba.
Honorable Halima, menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da ake gudanarwa, sannan mecece fatarki ga 'yan takara mata?
In kika dubi wannan kungiyar daga jin farkon sunanta mata, gamayya ta mata daga jam'iyyu daban-daban, wanda a turance muke ce mishi Interparty Women Network, kowa ya ji wannan ya san cewa abinda ya kawo har mutane suka fito daga fanni daban-daban suka yadda su zo su cure wuri ɗaya don su samu manufa guda ɗaya. Wanda babban abin da ya dame mu a cikin wannan tafiya shine yanda za a yi a ba mata damar su suma a siyasance. An ce mana muna da kashi 35, wanda wannan labari ne a baki, babu inda aka aiwatar da shi, babu inda kuma ake amfani da shi ko aka yadda mu ai amfani da shi. Wanda kullun aka tashi magana ta ake ana da kaso 35 a cikin kome za a yi na jinsi na mata, musamman a siyasance, nan muka fi bukatun waɗannan abubuwan. Wanda hakikanin gaskiya ba a yi mana shi ba, kuma mun rasa ya zani, mun fito mun yi ihu, mun yi lallami, mun je mun roƙa, duk kamar an shafe da ruwa.
Kwararru bana mata sun fito sun yi ta zanga-zanga domin neman gwamnati ta ba su akalla kaso 35 cikin 100 na madafun iko wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi umarni da a baiwa mata, domin mata su samu ba da gudunmawar su wajen cigaban al'ummarsu. Wani tasiri wannan zanga-zangar kike gani ya yi wajen fitowa mata tsayawa takara?
Ajaisha, aini zan ce ya yi tasiri kwarai da gaske, saboda ko a Kano akwai mata da na sani sun fito a jam'iyyu daban-daban, kuma alhamdulillah sun samu takara. Akwai Sanata Laila Buhari ta samu takarar sanata, akwai Altina Abdullahi ta samu, akwai Halima Zubairu, suna dai da ɗan yawa. Duk da Allah ya ba su wannan takarar, ga Amina Bibi Faruk duk sun tsallake, tunda dama yawanci inda matsalolinmu suke zaben fidda gwanin nan ne, wanda ko bana ma ko wannan taron kin san an yi wasa da dala. To amma alhamdulillah yawanci zaki ga matan sun tsaya, abinda ake cewa on post ba wani, wasu kuma to haka dai Allah ya yi. To kin ga dai gaskiya abu ya yi tasiri sosai. Bayan zanga-zanga kuma akwai 'yan civil society da yawa da aka yi kokari sosai a ga cewa an yi zagaye, an jeje wajen shugabannin jam'iyyun nan, an nema abin nan din cewa su ba mata dama. Tunda kin san bincike ya nuna cewa duk inda mata ma suka rike ragaman wakilci, zaki ga cin hanci da rashawa yana raguwa kusan kashi 60 ko sama da kashi 60.
Hajiya Halima, wasu irin kalubale mata suka fuskanta a wajen wannan zaɓe na fidda gwani, duk da cewa har yanzu ba a kammala ba?
Idan kika magana kalubale, wallahi abubuwan suna da yawa, wanda mu har mun fara gaci, amma fa ba za mu fa mu ajiye fa, domin duk abin da ka ɗauko na alkhairi kakka yadda ka ce ka gaji, dama so ake a ce ka gaji. Wanda idan aka zo aka fara zancen nan, sai kiga an dauko fannin addini an ginda akai da al'adun mu na Hausa a dora a ginda akai abubuwa da dama a dauko a dora akan sa amma an manta cewa a yanda mu muka je har muka zauna da har Council of Ulama sai da muka je muka kai musu advocacy muka zauna da su cewa akwai matan mu da suka fito ko suke fitowa dan a dama da su su wakilci mata a kujeru daban-daban amma mukan fuskanci wasu abubuwa da yake ka rauni na ba mata wannan dama mun fuskanci cewa akwai bangaren da aka saka addini ya furin jaye akan dalilin da yasa ake hana mu mata wanda a lokacin mun ji an kawo mana misalai da dama wanda babu inda addini ma yace kada mace ta fito ta nemi wakilcin mata fa take cewa za ta wakilta wakilci tace za ta ba fa shugabanci ba wanda ni har gobe ina tambaya cewa shi addinin da al'ada nan bai hana mace zuwa filin zabe bane wanda annan turmutsutsin yake ga matan suna nan a wurin wata ma a wurin zaben take haihuwa wata da goyo a bayan ta komin kankanta tana wurin nan wata da tsohon ciki tana nan a wurin sai fito wanda mace ta yi ta ce eh tana son ta fito ta nemi ta wakilci mata ƴan uwanta da su ma su samu wakilci a kujerun sai a ce a daga ƙarshe an zo an bar mana wata kujera ta gado da an yi magana ɗaya biyu sai a ce miki woman leader to ya kamata a ce kujerun a fara raba shi biyu a ba woman leader a ba man leader nasa sai mu san cewa eh su adalci suke a wannan wurin amma ba shi muke bukata ba su ba mu dama mu ma matan nan mu fito a dama da mu akwai malami da ya fito ya bugo mana kundin adadin kasashen larabawa inda musuluncin aka san cewa ita ne a nan tushen take adadin mata nawa ne suke wakilci a majalisu a waɗannan kasashen an kika dubi wajajen kudancin Najeriya zaki ga cewa ana samun mata suna zuwa majalisu suna zuwa wakilci ba fa wani abu muke nema ba a ba mu wakilci ba shugabanci baka ce muke amma duk sanda mace ta zo daga wurin karban form din ma za a fara ga mata cewa ai bai kamata ma ta zo karban form din nan mata dage dai sai ta karban ta karba daga karshe a zo a ajiye ta duk waɗannan abubuwan sune abin da suka fita da mana hankali wannan ba karaman kalubale bane mu da muke fuskanta ba ba inda ba mu je ba tun muna roko muna lallami har mun da muna daga muryar mu dan aje mu wannan kungiya tana nan a ƙasa gaba ɗayanta ana nan suna ta fafutuka amma mu a arewacin Najeriya ta ki tai tasiri an hana ta musamman ma manyan jami'in namu kananan jami'in da zasu ba matan nan takara ba a san su ba ko wurin zabe ka je babu mutumin da yazo ma ya fahince su ma ya san su kamata a ce a cikin manyan jami'u anan ake ba mata takara kullum misali nake kawo da jihar Kano majalisar dokoki ta jihar Kano kujeru 40 a ce babu jinsin mace ko ɗaya a cikin kujerun nan wanda fa dandan tsarin mulkin Najeriya ta yi committee fata mata a majalisun nan akwai committee ta mata a majalisun nan amma zaki fuskanci cewa idan aka je maza ke wannan committee sai an rasa me suke a wannan wuri me suka sani ma akan mace saboda haka mace ita ta san wace ce mace
Haji Halima
ai mu wannan ba shine na farko kusan ma in ce haka muka saba muka gada a cikin da ana sabo sai mu ce mun ma saba wanda duk wakilci na madafin iko zaki ga babu mata a ciki kuma ba wai ba mu da ingantattu kwararru masu ilimi wanda suka san makamar aiki ba wai ba mu da su bane kawai dai hidima ce ta maza ko hali na maza waɗansu daga cikin mazajen da suke da san kansu da yawa sai su ga in ba su ba sai ƴaƴan su ko ƴan uwan su mata ba su isa su fito su zo su taka rawa gani ba wanda kuma ba karamin ci gaba bane za a samu to amma ni gaskiya a Kano ina ga zance an samu canji sosai an samu sauyi tunda kin ga an samu mata a Kano gaskiya fiye da yadda ba samun su da kuma abin da nake nufi an samu jam'iyyu din da suke da ofishoshi a duka kananan hukumomi da zaki ga kananan jam'iyyun nan su suka fufutar da mata to yanzu alhamdulillah manyan jam'iyyu ma sun fufutar da mata amma duk da haka dai zaki ga akwai jahohin arewa kusan arewacin arewa mu ne nan ba mu so ko in ce mazaje waɗansu daga cikin su ba su so su ba mata dama su fito su yi takara da an fake da addini aka zo aka fake da cewa duk mace ne ba ta da kamun kai duk dai aka ga matan masu mutuncin masu ilimin kwararrun suna fitowa kuma kin san dama gwagwarmaya ne shi na kaso 35 din da muke nema affirmative action kin san an sa shi kwanaki to amma akwai ƴan kurakure wanda ya sa ƴan majalisa suka ki su amince da shi wanda koda ba nan kurakuran dama zai yi wuya su amince gaskiya saboda ba sa so su bar waɗannan kujerun da suke kai to amma alhamdulillah gaskiya bana an dan samu sauyi kadan musamman ni Kano din nan shi nake dan Kano kin san in dai abu ya karba a Kano to kusan ko ina da arewa za a samu karba to Kano dai gaskiya bana an yi rawar gani amma muna so kuma mu ga ɗaya jam'iyyar da take madafin iko muna za ma tsaya mu ga su kuma mata nan za su ba dama dan daga nan ne za mu san adadin matan da cikin ikon Allah za su tsaya takara.
To mai sauraro, kashin koro gangara amma kuma lokaci ya yi halinsa. idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu zamu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu lafiya
gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru
zan fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridan Ekosan ta ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da rubuta mana cewa wani asibiti a Benin wanda mai suna Jamal ya shiga halin yasu wajen kazanta da ma rashin makewayi mai inganci sannan kuma babu ruwan sha mai tsafta wanda za a tsaftace asibitin na Benin wanda a halin yanzu da komai na asibitin ya tabarbare hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Kamaru ya kamata ta wani abu akai jaridan Econews ita kuma ta ce banking affairs dake kasar Jamhuriyar Kamaru ya budewa yan kasuwa na kasar tarayyar Najeriya da kasar ta Kamaru hanyar cinikayya da kudaden kasashen guda biyu domin samar da saukin harkokin kasuwanci a tsakanin su bankin dai kana iya amfani da kudin naira ko kuma kudin sefa idan kana duk kasar da kake ciki tsakanin Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru jaridar Le Messager kuma cewa ta yi a halin yanzu dai masu kasuwar bayan fage na man fetur sun fara kwararowa kudancin kasar Jamhuriyar Kamaru Allah suke sayar da man fetur din nasu a kan manyan tituna na manyan biranen kasar al'amarin dai wani sabon abu ne a kudancin kasar Jamhuriyar Kamaru inji jaridar Kamarun Tribune ita kuma ta ce manyan kabilan Benin kusuri da ke can jihar Arewa mai nisa Arashuwa da kuma Musgum waɗanda suka kai ruwa rana a watannin baya da suka gabata har ma ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa a halin yanzu dai masu faɗa a ji na kabilan guda biyu sun fara gudanar da waɗansu hanyoyi na nemo zaman lafiya a tsakanin su jaridar Logiu kuma ta hango mana cewar a jihar Arewa mai nisa na kasar Jamhuriyar Kamaru waɗansu mazauna a garin Waza da Legon Benin da Makere da kuma Protocol sun fara nuna fushinsu kan yadda faɗan ƙabilanci na Musulun da kuma Arashuwa da ma halhalan Boko Haram yake na maraba su da musugunansu suna kira ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da ta yi ƙoƙari na yin wani abu akai domin maido da zaman lafiya a wannan jihar ta Arewa mai nisan za mu kammala sashen jaridar mu na wannan makon ne da jaridar Bisahir ta Arewa sun kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi mahajjatan wannan shekarar 2022 nan suna ta kokawa na ƙarin kuɗaɗe da aka yi musu domin zuwa sauke fararin su haka zalika sun ce gwamnati ta yi ƙoƙari na ganin cewar ta biya musu muradin su na sauke musu farashi domin zuwa aikin haji a ƙasa mai tsarki yanzu dai kuɗin da gwamnati ta ce za a biya ya kama sefa miliyan 300,000 a can baya dai ana biyan sefa miliyan 2 ne tal Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
to a gaida Garba Awal yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice
to hadiza a ƙarshe Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbas da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya talata gwamnan yankin Luhansk Serhiy Gaidai ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza kazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na Moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin amma ba su kewaye shi ba
Thomas sauraro annan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za mu ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba makeri wanda ya tayar gabatar da shirin da kuma Salman Abo wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma assalamu.